A gaishe ka Mu'azzam, Allah shi kai ka Madina ka sha ruwan Zamzam. Yaro gwanki zaki dauke kwaram, makiyanka sun zama jangwam. Allah shi raba ka da zama da aljihuwayam. Kai ko da yaushe duk wanda ya gane ka sai shi ce tabdijam. Dan yaro da hankali, kai mai cewa amshi babu zama wayam. Kai ka ci gaba da shanawa da irin kuduniya take haskawa. Ka wuce kushewa, dan karami wanda yahi a gane shi a ce a'a. Ka wuce akyalewa, kai makiyanka gare ka sun zama hadawa. Kai suke kushewa kuma gare ka na suke tahowa suna karbowa. Na gaishe ka ne Ibrahim Shagali Gobir, saboda yaro kai kana da halin burgewa. Duk wanda ya ce ba shi sonka, Allah shi maishe shi slippers mai ta takawa. Muna zagayawa da su, muna wata yawa, karshe ma mu kai su can cikin toilet mu watsarwa. Mu'azzam zam 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 aljihunka karce zama wayam. Mu'azzam ka cokam
kai Shagali baraka wanga kirayi ka an samu miya gishiri ta yi zam.
Mu'azzam zam 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 mai zama da mutane zam wandon kare kalgam.